الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. بركة مود ساكا دوا وانا سافياتا لتن قوما قوتا أكوة ربيع الأول jiraman zo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1445 ci gaba da karatun mu na littafin kitabu tauhid ka tashabu. ولفى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه من أتكن باب ما جاء في الذبح لغير الله. بابي نترك ينكم أبو من نعم من أتكن مسائل an karanta surar nan sai ba mu gurin bayani ba mu karasa ba saboda lokaci. Ba mu tashi mas'ala ta 10 daga za mu shigar da ko hadisin babun can ne insha Allah. Haka ba sai ka karanta masail din. Allah ya ce al-ashiratu ratuna 24 kenan. Mas'ala ta 4 ta 10 ma'rifatu qadri shakki fi qulubil mu'minina. Sanin matsayin ko girman shakka a zuciyar mu'minai. Kai fa sabara zalika ala alqatli qadri shirki zai zama ko shirk namu yayi kuskure qadri shikka ashirki aiwa a gyara ba a barin irin wannan. Sanin girman shirk shakka girman shirka daga ni fa shakkan nake takwarin goge shi ma haka da kifansa na dalili. Sanin girman hadarin shirka a zuciyar mu'minai. Saboda me kaifa sabara zalika ala alqatil, yanda wancan yayi hakuri akan kisa shi wanda yake gabatar da koda kudan. Walam yuwafiquhum ala talabatihim, bai wafaka musu ba akan abinda suka nema cewa su ya karraba wani abu ya wuce. Ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahira, duk da kasancewar ba su nemi komai ba sai aikin zahiri. Amma mun ji a wata riwaya shi wancan da ya halaka ya gabatar da kudin amma ya istasgharahu, yana ganin ba komai bane cewa ai shi dubab ne wani kuda kawai ya dauko ya nemo ya ba su, shi yasa ya halaka. Al-11 mas'ala ta 11 أن الذي دخل النار مسلم وند يشغى وتن مسلم يعني قبل ذلك تلك الحادثة دا مسلمين أن غاني كون غاني كافن أزو قضير قلن وأن متاني ما سبنك دكان سو مسلمين سوبين دا سكزو وتيو وانا أكتي يغبا تدرق أبن ديكي واتو صدقة وكون قرباني ko abinda zaka bayar dan neman kusanci nan ba za ka kira shi sada. Sadaka an ka ba mutum ka taimake shi ko, amma shi qurbani kai ka bayar ne dan a taimake ka, da me za a fassara shi? Fidiya ko me zai daukan matsayin fidiya? Amma wucin ita fidiya kana iya ba mutum dan ka kwanshi kanka ba da niyyar kuma ka bauta mishi. Amma shi qurban karkashin wannan duk ibada fa qurbani, kana yi ne dan me? dan neman kusanci ga Allah. Sai dai daga cikin sufaye akwai mai cewa shi baya bautar, yana bautar Allah ne kawai dan san manzon Allah, ba dan a sashi a aljanna ba. Taba jin su ba. Suna gayin haka. Yana rubuce a littafin su kuma har muridan su ma sun ma allura ta wannan guba. To abinda ake so su bayar, a inda taimakon gunkin ne aka ce ka taimaka mushi ka bada, ba za a ce ka yi shirka. Amma nan shi ne zai taimake ka ka bayar don ka samu tabaraki. Shi ne kusan neman tabaraki. To a zahiri suka nema, duk da shi wancan da ya bayar ya bayar ɗin da niyyar ya samu hakan, shi yasa ya zama ɗan. To wanga da ya kasance ya shiga wuta, da musulmi ne shi kafin ya bada wannan qurbani. Li'annahu law kana kafiran, domin inda a ce kafiri ne shi, lam yaqul dakhala an-nara fi zubab. To da hadisin ko asar ɗin ba zai ce ya shiga wuta saboda kuda ba, da zai shiga wuta saboda me? Saboda kafircin shi. Inda kafiri ne shi zai shiga wuta saboda kafircin shi. Amma yanzu ya shiga wuta saboda wannan kudan, a yanzun ne ya kafirta. Amma a da musulmi ne shi, ridda ce ya aikata wani aiki da ya warware musuluncin shi. In aka ce sanadiyar kazawa ne ya samu matsala kaza, kenan ga kaddarawa law istaqbala min amrihi mastadbara, da bai yi wannan abun ba zai samu wannan matsalar ba. An gane. Athaniyata ashara fihi shahidun lil hadithi sahihi, a cikin wannan kissa akwai abin da ke karfafan ash-shahid yani al-mu'ayyid, ko akwai abin da ke karfafan a hadisin da yake ingantacce, aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithlu dhalika, aljannata fi kusa da dayan ku fiye da igiyar takalmin shi, wuta ma haka. Hadisin Abu Bukhari. Wuta mutun ya aljanna tana kusa da shi fiye da yanda igiyar takalmin shi kaga tana taba jikin shi, to haka wuta ma. Aikin da za ka yi ka shiga aljanna a bayyane yake fili karara kamar ka taba shi, aikin da za ka yi ka shiga wuta ma haka. Wahadainahu najidain, ko nace mun shiryata da dan adam hanyoyi guda biyu, ko dai hanyar tsira ko hanyar asara ko kuma tabiwa, ko hanyar aljanna ko hanyar wuta. Hanyoyin biyu ne kuma a bayyane suke. Shi yasa gashi wannan abin da yayi kadan ne ya shiga wuta, wannan shi ma kashe shi kawai aka ya shiga aljanna. Yadda hadisin ko asar din mun ji cewa ya fi kusa da a ce Isra'iliyati. Athalithata ashara, mas'ala ta 13 ta ƙarshe, ma'rifatu anna 'amala al-qalbi huwa al-maqsud al-a'zam, sanin cewa lallai aikin zuci shine babban abin da ake nema, mafi girma. Al-a'zam ismu tafdil, ko hatta 'inda 'abadati al-awthan, har gurin masu bautar gumaka. Kaga su ce lallai sai ka kawo raƙumi ko sa ko rago, sai ce ko da kuda ne, karrib walau zubaba. So suke kai ka amintu da gunkin, da aka ba ruwansa da abin da ka bayar kaɗan ne ko mai yawa. Abin da suke nema zuciyarsu, su samu zuciyarka ka yi mubaya. Wannan matsala haka take. Amma anan kamar malam ya warware kanshi. Idan muka duba matsala ta 9, kaunuhu dakhala an-nara bi sababi dhalika adh-dhubab alladhi lam yaqsiduhu, ai gurin mun ce a jalayi, yace mutumin can ya shiga wuta saboda kudan da ya gabatar da shi a matsayin qurbani ga gunki, duk da bai yi nufin hakan ba, bal fa'alahu takhallusan min sharrihim, ya dai ne kawai dan ya kukuta daga sharrin su. To kun ga anan yace lam yaqsiduhu, ko amsan a wannan mas'alar ta karshe sai yace ma'rifatu anna 'amala al-qalbi huwa al-maqsud al-a'zam hatta 'inda 'abadati al-awthan. Kaga ya nuna ba wato kamar wannan mas'alar ta karshe malam yana nuna cewa mutanen nan abinda suke nema ba zahiri suke nema ba, so suke zuciyar ta yadda. Kuma a can yace mutumin can ya shiga wuta tare da bai gamsu ba. Kaga akwai tanakubi, Allah ya ji kan malam. Ta haka bayanin da muka yi dai a baya kan cewa in dai mun yi aka gina akan shari'ar mu ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a kama mutum da laifin abinda aka tursasa shi akan shi koda kafirci ne inda ya zama zuciyar shi tana natsa da imani wa qalbuhu mutma'innun bil iman an gane ku amma kuma aka dauka akan cewa su a wancan lokacin ba haka bane tunda Annabi sallama ya sarraha cewa inna Allah tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyan in sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne daga cikin nauyayyaki da aka sauke mawa al'ummar shi akwai wannan sai mu ce a wancan lokacin ba abu ne mai abin mamaki ba sai dai ba mu da aljazmul qata'i akan cewa kissar ta auku saboda Isra'iliya ce an fahimta kuwa babu wata kura yanzu to muna iya fara shiga babi na gaba mu karanta shi tunda hadisi daya ne na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما
نعم قال يتي باب ناشاد يزيزا
نعم
wannan babi zai mana magana akan cewa la yuzbahu lillahi ba a yin yanka dan Allah bi makanin yuzbahu fihi li ghayrillah a gurin da ake yin yanka dan wani Allah aka samu wani guri da maguzawa da bokaye suke yanke-yanke na shirka a ciki to baraka je kai yankan hadaya ko na layya ko na suna a gurin ba wa qawli llahi ta'ala kuma babun zai yi magana akan ma'anar fadin Allah ta'ala la taqum fihi abada karka tsaya cikin wannan masallaci har abada masjidud durar wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi tabuka wani daga cikin munafikai ya hada baki da hiraqal sarkin rum cewa su zo su gina wannan masallaci ya zamanto wato wani mu'askar ne na munafikai su kuma munafikai dama shaqa'iqul kufari ne lokacin da hiraqal ya gama shiri zai kawo ma annabi hari yana da me yana da inda zai zauna ya yada zango ya dan kintsa din kuma wani abu ya faru zai iya zuwa ya labe a wannan gurin amma su yi shi a matsayin masallaci su yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi to annabi zai wuce Tabuka sai suka gayyace shi tunda kan hanya yake masallacin ka zo ciki kai mana nafila tunda a gida ma annabi yakan je ya yi sallah dan mutane su dinga sallah a gurin su samu albarkar annabi ya taba sallah a gidansu ko kamar hadisin Ittiban ibn Malik da sauransu annabi yana sauri sai ya ce musu yanzu dai muna sauri sai dai in na dawo insha Allah kaga bai ma ce in na dawo zan yi ba insha Allah sai ce kawai idza raja'na insha Allah sai ya tafi la'alla malamai suka ce kila annabi ya dan ji wani abu a ran shi to da aka je Tabuka ana dawowa bayan wata daya a hanya sai tauba take ta sauka an gane ku dan kun san tauba tun a hanyar dawowa daga Tabuka aka fara tona asirin munafiki to daga ciki sai Allah ta'ala ya bada labarin wato waɗannan mutane alladhina takhadhu masjidan diraran wa kufran وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل إن نفهم هرق الكينا ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن رنس واسكي والله فمنا سمو كوتة تاني منا سمو مسوك قامك يا رسول الله إن دك جدي كان هذا مثلا لكن ذاك أن يد زنجو ما وسنا تنبايا دكذا بكر بكذا مدى دن أتايا أرانا ديغا مثلا لكن سورنس ta ƙarya da masu makaryata ne Allahu ya'lamu innahum lakadibun to shine an Allah ta'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abada kada ka tsaya da niyyar yin ibada cikin masallacin har abada tunda guri ne da aka gina shi ba dan Allah ba an gina shi ne don a rusa addinin Allah. Aka ce annabi kar ya tsaya ciki, da haka annabi da ya koma Madina sai ya tura aka rusa gurin masallacin, rushe shi aka. To kaga wannan ayar ta yi daidai, ko kissar ta yi daidai da matsalar da za mu ji cikin hadisi, cewa ba a yin ibada ga Allah a gurin da ake saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, guri da ya zama ana shirka da Allah. To in za ka yi tauhidi ka nisanci wannan gurin, tsoron kada jahili ya kasa bambancewa sai ya ɗauka a duk ɗaya ne. Malam ya ce an Thabit ibn al-Dhahhak, daga Thabit ibn al-Dhahhak al-Ashhali kenan, da yake sahabi ne shahararri ya rasu 64. Kala ya ce nazara rajulun an yanhara iblan bibuwanata, wani mutum ya yi alwashi ya yi bakancan cewa zai yanka ko zai soke raƙumi a buwana. Buwana al-Imam al-Baghawi yake cewa mawdi'un fi asfali makkata, guri ne a can kwarin gangaren Makka. Ka san Makka tana da a'ali, tana da guri na tudu, akwai kuma gangare wanda ita ma Madina take da. To guri ne a can asfali Makka, duna ya lamlam, kafin ka kai ya lamlam. Ya lamlam shi ne miƙatin mutanen Yaman ko? To kafin ka isa ya lamlam a gurin buwana take. Abu Sa'adat ya ce wato hudbatun min wara'i yamba, wani ɗan tudu ne da ke bayan yamba, wani idan ruwa ne. To da haka dai yana da kusanci da Makka gurin. To guri ne wanda wato suna girmama shi dai haka. Suna mutan gari sukan girmama shi. A nan ban san me za a ce, a iya cewa kamar turbin take ko wace ce. Ɗan wucin kamar misali Kaduna a ce Murtala Square ko wani abu makamancin haka, wanda in za a yi wani babban taro MGC ba filin kokowa ba ne a shi MGC da mai sharholi aka fi shi to tsarin ba ɗaya ba ne gaskiya. Yanzu can Murtala Square kusan asali an yi shi don wani babban taro, wani campaign na siyasa, wani taro dai haka ko na addini. Tsahirawa masu tsahirar Bauchi can suke yin maulidinsu, a gane ko? Wani wasan polo, wani konkur haka in za a yi, ko wani gasa haka ka haɗa competition na ɗan taekwondo ko wani abu makamancin haka, tseren doki da wai duka ana haɗuwa can. Ai kun gane dai. To ire-iren wannan gurin ne. To Annabi sallallahu alaihi wasallam kun san da yake shi da ya taso ba ruwan shi da irin waɗannan wasannin na da al'adu na jahiliya da sauransu. Shi yasa wasu abubuwan su yayi istifsari. Kaga kala waɗannan gurare dan gari dai ai ya kamata ya san komi, ya san shi. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya istifsari. Fasa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya, ko kuma fasa'ala an-nabiyya, shi mutumin ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, nayi alwashi cewa zan yanka, zan soke raƙumi a buwana. Ai suna yin haka, ko wanda zai yi alwashin zai tafi Makka a kafa. Nabi ya ce haba au hau abun hawa ka tafi. Fa qala, sai Annabi ya ce hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'badu, shin a cikin buwana akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya da ake bauta mawa? Wato a nan gurin malam yana da za mu ji a cikin masail cewa ko da a yanzu haliyan ba a bauta ma gunkin, in dai a da akwai wani gunki da aka taɓa yi a cikin gurin da ake bauta mishi, to karkace karkai kayi alwashin za ka yi wata ibada a gurin sai ka je can, sai za ka farfaɗo wa mutane da wancan tsohon ciwon. Saddan lizzari'a ko? Ta ce kar'ai. Kalula, sabai suka ce a kai ba mai tambayan ma aka tambaya ba, tunda shi kila zai iya kara kanshi. Annabi ya tambayi sahabban da ke gurin, suka ce a ba a taɓa yin wani gunki cikin buwana da ake bauta mawa ba. Kala, sai Annabi ya ce fa hal kana fiha idun min a'yadihim, shin akwai wani idi daga cikin idudduka na jahiliya da ake yi a gurin? Suna da a'yad nasu. In an ce idi shi ne abin da yake zuwa ya dawo musamman duk shekara ko wani abu makamancin haka, za a ce ana suna kamar inda ake haduwa yin maulidi idi ne na jahiliya sai dai ba za a ce shi kafirci bane ko an gane ko qalu la suka ce a fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aufi bi nadhrika ka cika alwashinka ka je can kai yankanka fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah domin ba a cika alwashin da aka yi shi cikin saban Allah wala fi ma la yamliku ibnu adam ko abinda dan adam bai mallaka ba abinda yake saban Allah ne yace ya rantse da Allah sai yayi sata sai a ce kai hakuri dan Allah kar kai satan ko kuma abinda bai mallaka ba in ce ma mamman sani na bashi motan ya haya ce in dai kai mun kaza zan baka motan ya haya kaga ban mallake shi ba amma da baban shi ne ne suka ce shikenan ya bai tunda an tawa maluka li abika amma mutumin da yake arzikin shi daban naka daban ko ka ce to na ma alƙawarin kaza to wannan babu wafa'i akan shi ba a cika shi wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito shi malai yace wa isnaduhu ala shartihima isnadin hadisin akan sharadin Bukhari da Muslim ne to hadisin an dan yi maganganu akan shi mas'ala ta inqita'i ne kakkaje an ce Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi akwato wani ya ruwaito hadisi akan sharadin Bukhari da Muslim kace masha Allah abu ne mai kyau kasar rijal din amma kuma ba mamaki ba abu sa tsarin yanda su Bukhari da Muslim din suke riwaya bane aka ruwaito shi musamman aka ce maka rijalul muslim shikenan sai kaga isnadin gashi nan wato ainihin a cikin mazajen shi akwai wani rawi wanda ya kasance kila shi in yayi riwaya daga wanda tana da matsala kamar yanzu sai maka Ibn Harb daga Ikrimah al-Barbari riwaya ce muttariba kuma sai maka Muslim ya fitar da hadisin shi Ikrimah Muslim ya fitar da hadisin shi amma babu simak an Ikrima cikin Muslim sai dai simak daga wani daga Ikrima ba simak ba to kaga wannan za a iya cewa ala sharti Muslim ko abu a gurin wasu amma wasu masu mutathabbitun suna cewa wannan ma ba sharadin Muslim tunda bai riwaya a haka ba to shi ma nan gurin hadisin ya zo ta hanyar Yahya ibn Abi Kathir daga Abu Qilabah wanda ko an yi sabani akan sama'in Yahya ibn Abi Kathir daga Abu Qilaba Imam Ahmad da Ibn Mu'in suna korewa an gane ko suna cewa bai ji daga Abu Qilaba ta ba wannan yasa wasu malaman sai suka raunata hadisin amma Sheikhul Albani ya bayyana cewa hadisin hasanun li ghairihi ne ko sahihun li ghairi a cikin sahihul jami' din shi hadisi na 2551 an gane ko saka hadisin ya kai labari ta wata hanya ne da ta karfafe shi cewa wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan bawan Allah da cewa in dai babu waɗannan abubuwan to yana iya ya cika wannan alwashin nashi kaga yanzu idan kace nayi alƙawarin zan je masallacin Darul Qur'an in yi tilawar hizb uku to kaje kai an gane tunda babu wani mani'i da zai hana amma idan ya kasance wani gari ne zaka tafi shi wannan annabi ya ce ba a kulla kaya ayi balaguro sai in zuwa masallatai uku in dai wani guri ne zaka je ba duba wasu bayin Allah ko wanda kasuwanci ko kaza ba to baka cewa na alƙawarin zan kintsa in kulla kaya na in tafi masallacin Santan Bello in yi sallah a Kaduna daga nan Niger a Gadas wannan ba ai an gane ku amma cikin gari ne kace to nayi alwashin zan je masallaci kaza in yi sallah raka'a kaza ko in je masallaci kaza in yi tilawar hizb kaza wannan babu laifi ba wani mani'i da ya shiga tsakani amma kace dogon masallaci nayi alwashin zan je dogon masallaci in yi raka'a biyu saboda yi aka bincika ga saboda kaburburan da aka burne ciki ne zaka wannan sai a hana ka akwai ma'asiya a gurin an gane ku yawa to wannan hadisi yayi magana kan alwashi to ala sheikh a cikin wato Fathul Majid yake cewa قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا النذر معصية لو فقد لو قد وجد في المكان بعض الموانع da ace a wannan buwana din an samu ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana a cika alwashi a gurin kamar a ce akwai wani sanam ko kuma akwai wani idi na jahiliya to da ba za a yi alwashin ba za a cika shi ba dan zai zama nadhru ma'asiya ne sai cewa ma kana nadhru ma'asiyatin fala yajuzu alwafa'u bihi da abinda ko ya zama alwashi na saban Allah ne bai halatta a cika shi ba bi ijma'il ulama ikhtalafu ma lamai sun yi sabani hal tajibu fihi kafaratu yaminin ala kaulin an yi sabani shin idan mutum yayi alwashin saban Allah ce yayi alwashin idan wani bai kawo mai kudin shi ba sai ya sare mai kafada kaga saban Allah ne sai aka mai nasiha ya ji shikenan sai ya je ya kwanta koko sai yayi kafara an gane to an yi sabani wanda wannan sabanin riwayatani an Ahmad huma riwayatani an Ahmad duka ahaduhuma tajibu a kauli na farko suka ce wato dole mutun yayi kafara wanda kuma shine mazhaba ta Imam Ahmad akan samu riwayoyi da yawa cikin wato mazhaba amma a samu mashhuriya a ciki al-mashhuru fil madhhab shine ijabul kafarati ala nadhril ma'siya a cikin mazhaba ta Imam Ahmad wanda kuma an ruwaito wannan daga Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah ibn Abbas daga cikin sahabban manzon Allah صلى الله عليه وسلم وبه قال أبو حنيفة وأصحابه أبو حنيفة دالبن شهك سكتفي لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين باب الواشي تكن سابن الله باء تكا الواشي تكن سابن الله كفارة شكفار الرنسوان شيد مسكين يبو مكوت فاتدسو كو انتباو انكاس ليدك تكن ودنن سننسي أتسكوزوا متاكين azmi uku ahli sunan sun ruwaito wannan hadisin yace wa hatajja bihi ahmad wa ishaq duk sun yi hujja da hadisin cewa hadisi ne tabbatacce wa thani la kafarata alayhi qawli nabi suka ce babu kafara akan shi wa ruya zalika amma surukun wa sha'bi wa shafi'i masruk min ajda da amir bin sharahil sha'bi imam shafi'i suka ce ba sai yayi kafara ba saboda hadisin da muka ji a cikin littafin fa innahu la nadhra ko la wafa'a la wafa'a linadhrin fi ma'siyati Allah suka dauki wa zahirin kaga bai ce ayi kafara ba amma kuma ai wannan mutlaqan wacce riwayat hadisin na Aisha ya kayyade shi an gane wannan ai da haka sai mala yace wa jawabu wa annahu dhakara al kafarata fil hadith al mutaqaddim wal mutlaq yuhmalu ala al muqayyad da haka a ce wajibi sai yayi kafara shi yafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi bayan da za a yi rantsuwa kan abu biyu sai in ga ɗaya daga ciki yafi alkhairi face sai na aikata wanda yafi alkhairi nayi kafaran wancan da bai da alheri kaga wanda bai da alheri ma kenan ina ga wanda yake kuma haramun ya kenan kafara mutun zai yi da yace wala fi ma la yamliku ibnu adama babu kafara cikin abinda mutun yayi alwashi wanda bai mallake shi ba a cikin sharhul masabih yake cewa yani idza adafa an-nadhra ila muayyan la yamlikuhu in yi idafar nadhr zuwa ga wani abu wanda bai mallake shi ba bi an qala in shafa Allahu maridi falillahi alayya an a'tika 'abda fulan in Allah ya warkar da mara lafiya na to nama Allah alƙawarin zan yanta bawan mamman sani misali kaga ba bawa na bane to wannan babu shi wa nahwi zalika fa amma idza iltazama fi dhimmati shay'an in ya daura ma kanshi wani abu kamar bai ambaci abun ba bi an kala in shafi Allahu maridi falillahi alayya ana atika raqaba in Allah ya sa dana ya warke to zan yanta bawa to wa huwa fi tilka alhali la yamliku wa wannan halin bai mallaki bawan ba kaga yana sa ran nan gaba mi ya mallaki bawan amma na ce bawan mamman sani ina sa ran nan gaba in mallake shi an na mallake shi ba bawan shi bane ya zama na in nace nayi alƙawarin zan bada kaza din wani ga wani to na alƙawari bai tabbata ba saboda kasancewar ba abu ne da na mallaka amma nayi alƙawarin in kaza ya faru zan bada sadakan miliyan 1 ni ko banda ko da ko jika 10 banda to dole ta zama bashi a kaina in banda ita ne kuma wannan sai in yi kafara an gane ko to huwa fi tilka yamlikuha wala qimataha fa idza shafa shufiya mariduhu thabata dhalika fi dhimmatihi to wannan abun ya hau kanshi. Wannan bayani na cikin Fathul Majid Sharh Kitab at-Tauhid. An-Nadhr Ibn al-Uthaymeen ya kasashi zuwa kashi 6, yace akwai kashi na farko ma yajibu al-wafa'u bihi, wanda ya zama wajibi a cika shi, huwa nadhru ta'a, in kai alwashi na biyayya, ai alwashin zan yi azumi 10, kaga ta'a ce wannan dole ka cika shi. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, wanda fada na salama nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Hakan nan na biyu ma yahrumu al-wafa'u bihi, wanda an haramta cika shi, huwa nadhru al-ma'siyah, qawli yawman nadhara an ya'si Allah fala ya'si, wanda yayi alwashin zai saba ma Allah to yayi hakuri, amma kuma zai yi kafara shi yafi ko da kuma fadin shi, fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyati Allah. Na uku ma yajri majral yamini, alwashin da ke hawa gurin rantsuwa, wa huwa nadhrun mubah, shine alwashi na wani abu da yake mubahi ne, yayi alwashin zai ci abinci, kaga mubahi ne cin abinci, to yanzu a gurin fa yukhayyaru baina fi'lihi wa kafaratu al-yamin, ko dai ya ci abincin ko ya kafara, ko ya kafara rantsuwa, kaga ya ci ya fa alheri ko mithlu law nadhara an yalbisa hadha thawba, ya alwashin an yalbasa hadha thawb, wannan tufafin zai sa, yace yau malum zan sa duk da ana zafin rana, to fa in sha'a labisa, in ya ga dama ya sa, wa in sha'a lam yalbas, ya ga dama kuma yace kai na ma fasa, to matin da alwashi yayi, to yanzu wa kaffara kaffarata yamin, sai yayi kaffara rantsuwa, ya kisa malum malin zai mawa maza 10 malum malin. Na yawa na hudu shine nadhrul lijaj wal ghadab, alwashin gaddama da fushi, wanda galibi cikin fushi ake yin shi, alwashi na me ake cewa cikin tattaunawa. Sai yace wa summiya hadha al-ism li anna al-lijaj wal ghadab yahmilani alayhi, gaddama da fushi ke sa mutun yayi shi ko bai yi niyya ba, ce to na sa kaza ko to ka ko bai yi niyya ba sai ya sa ju'ala. Sai yake cewa wa huwa alladhi yuqsadu bihi ma'na al-yamin, shi ana nufin rantsuwa da shi ne, kamar yayi rantsuwa ne kan abu, kamar gurin kwadaitarwa ko gurin kin yin wani abu ko gazgatawa ko ƙaryatawa, kamar yace wato hasala al-yawm kaza wa kaza, yace kaza da kaza ya faru, ai kaza da kaza aka yi, an zo area a fada, shi an yi kaza an yi kaza, sai wancan yace lam yahsul, na ba haka bane ba, to sai yace in ko haka ne fa alayya lillahi nadhrun an asuma sana, na alƙawarin zan yi alwashin shekara ɗaya in dai abin da ka faɗa haka ne. To kaga shi anan so yake ya ƙaryata wancan, kaga ce in abin da ka faɗa haka ne zan yi azumin shekara ɗaya. Wannan bangaren shi ɗaya yana da wahala, bangare ɗaya ba wahala, shine ko dai ya azumin shekara ɗayan ko kuma ya kafara rantsuwa. Kaga in kafara rantsuwa zai, in miskini ne kala suwa'i, kaga me azumi uku ne zai, kuma ba a jira ba, in ya ga dama ne ya jira, ya kaga ya fi sauki ko, kuma ya ce a shi fa kawai magana ɗaya nake yi, tunda dai bai to sai na yi azumi na shekara ɗaya, kuma a jira zai. Wasu ka ce a kar ya jira ya ɗan raba, saboda la sama man sama dahara la sama wala afdara, to amma wannan nadhru ne ya zama wajibi a kan shi, amma dai akwai ganganci cikin kalar wannan ko. Na biyar shine nadhrul makruh, mutumin da ya alwashin sai ya aikata makruhi, wani abu wanda yake makruhi ne, sai to yayi alwashin sai yayi shi makruhi, abinda barin shi shi yafi alkhairi akan yin shi, in ka bar shi dan Allah zaka samu lada, in ka yi shi ba zaka samu azinibi ba, akan sa shan ruwa a tsaye misali makruhi ne, sai ce nayi alwashin ni dai yau a tsaye zan sha ruwa, kullun a tsugune yake sha, ga abun yayi yawa, ko kuma yace yau ba zan yi asuwaki ba, ayyin asuwaki mustahabbi ne, makruhin da zai ma saukin ganewa barin mustahabbi, tunda kishiyoyi ne kamar wajibi da haramu, duk wanda ya bar wajibi yayi haramu, duk wanda ya aikata haramun ya bar wajibi, wajibi a haƙƙin haramun barin shi, haramun a haƙƙin wajibi barin shi, in ka bar shi kayi haramu, wancan in ka yi shi kayi haramu, to hakan nan mustahabbi da makruhi, wanda ya bar mustahabbi yayi makruhi, wanda yayi makruhi ya bar mustahabbi, an fahimta ko? Sai ce yayi alwashin yau ba zai yi asuwaki ba, kaga me yake so ya aikata makruhi yake so ya aikata to al afdal a gurin shine yayi kafara tunda annabi yace in dayan abu biyu ne alwashi kanshi dai sai ya bayyana dai yafi alkhairi wanda nace bazan yi ba dan shi yafi alkhairi sai ce illa atin ladhi huwa khair sai na aikata wanda yafi alkhairi wa ukaffiru an yamini in yi kafarar rantsuwa ta shi kuma nazir ana mai kafarar rantsuwa kamar da muka ji a hadisin Anna Aisha fa kafaratu kafaratu yamin an gane ko to da haka makruhi an so gare shi ya bar wannan makruhin sai yayi kafara ta rantsuwa sannan na shida yace akwai annadhrul mutlaq sakakken alwashi wanda ba ambata ba annadhrul ladhi lam yusamma kin albashi alwashi wanda ba ambaci me aka yi alwashin ba amma ya sha banban da irin wancan yace lillahi alayya an ataka raqaba an utika raqaba kaga wannan ya ambata to amma yace nayi alwashi indi kaza ya fato wallahi na ma Allah alwashi sai ya shuru abi ambaci me yayi alwashin ba eh kamar yace lillahi alayya nadhrun to fa hadha kafaratu kafaratu yamini to shi wannan kafarar rantsuwa zai yi yace kama kala nabi sallama kafaratu nadhri idza lam yusamma kafaratu yamin amma lafazin idza lam yusamma albani yace bai inganta ba wanda shi yazo cikin at-Tirmidhi ne amma asalin hadisin yana Muslim kafaratu nadhri kafaratu al-yamin kafarar alwashi kafarar rantsuwa kuma yace yayi alwashin kaza to sai abun kuma yazo ya faru da yace in ya faru yayi alwashi kuma bai ambaci wani kalan alwato yanzu a hakura kawai yayi kafarar rantsuwa an gane ko a hakura yayi kafarar rantsuwa yace alwashin da ya kulhu wallahu zai karanta kaga da kai ka dauka sadaka zai ce a na to kulhu wallahu barin karanta kulhu wallahu wakila shi a ran shi ba haka ba abun ya zai raya mushi zaka kawai dan a zauna lafiya sai yayi kafarar rantsuwa Allah ta'ala ya samu dace zamu bar shi haka sauran bayanai na wancan hadisin za su shigo cikin masail insha Allah ta'ala na